Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Niger za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin Abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Hukumomin agaji na Majalisar Dinkin Duniya suna gargadin cewa dubban ƴan kudun hijira da bakin haure ko ƴan cirani waɗanda suke girka da ƙasashe da ke yankin Balkans waɗanda suka gudo daga ƙasashen Syria da Iraki da Afghanistan da Afirka da wasu wurare daban-daban suna fuskantar kasadar mutuwa sakamakon matsanancin sanyi da ta lullube Turai. Hukumomin na Majalisar Dinkin Duniya sun roƙi ƙasashen Turai da su gaggauta taimakawa waɗannan mutane da suka tagayyara ta wajen sama musu muhallai da wasu muhimman bukatu domin su rayu cikin watanni masu zuwa. Hukumomi kamar masu kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya da asusun tallafa a yara da ake kira UNICEF suna tallafa a ƴan gudun hijiran da bakin haure waɗanda suka makale a girka da kuma yankin Balkans. Duk da haka sun amince duk irin kokari da suke yi, kokarinsu bai wadatar ba, saboda haka tilas ne gwamnatoci a faɗin Turai su ƙara tallafawa. Ko da shike bakin haure da suke isa Turai ya ragu sosai cikin wannan wata. Kakakin hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya Cecil Poli ta ce hukumar ta samu rahotanni masu tada hankali kan mace-macen ƴan gudun hijira da bakin haure yayin da suke tafiye-tafiye a faɗin Turai. Rahotanni suna nuni da cewa mai baiwa shugaban Amurka mai jiran gado shawara ta fuskar tsaro Michael Flynn ya tattauna ta wayar tarho sau da dama da jakadar Rasha a Amurka ranar 29 ga watan Disamba, a ranar da shugaban Amurka Barack Obama ya kori jakadar Rasha 35 a za a ƙasar takunkumi, mataki da yake a zaman martanin Amurka na ƙoƙari da hukumomin ƙasar ta Rasha da ke Moscow suka yi na yin shishigi a zaɓen shugaban Amurka. Wani babban jami'in Amurka ya faɗa jiya Juma'a cewa gwamnatin Obama tana sane da kiraye-kiraye tsakanin Flynn da jakadan na Rasha, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito. Kakakin shugaban na Amurka mai jiran gado Sean Spicer a NASA martani ya gaya manema labarai jiya Juma'a cewa Flynn da jakadan na Rasha sun tattauna ne ranar 28 ga watan Disamba, kuma sun yi magana kan shirya shawarwari ko tattaunawa tsakanin sabon shugaban na Amurka da takwaransa na Rasha Vladimir Putin da zarar shi Mr. Trump ya kama aiki, kuma jakadan da kuma Mr. Flynn sun taya juna murnar wato bikin Kirsimeti. Ba sabon abu bane tuntubar juna tsakanin gwamnati mai jiran gado da gwamnatocin kasashen waje. Maganin Flynn ya yi magana kuma ba sau ɗaya ba a ranar da Amurka ta ɗauki matakin gayya. Wannan yasa ake aza ayar tambayar kan ko shi Flynn da jakadan Rasha sun tattauna kan martanin da Rasha za ta ɗauka ko suke so ta ɗauka dangane da matakin da gwamnatin ta Amurka ta ɗauka. Wadda wata makala da aka rubuta a wata jarida ana gani hakan ya saba dokar Amurka wacce aka kafa ta fiye da shekaru 200 wacce ta hana Amurkawa ɗaukan mataki ko neman wata ƙasa ta ɗauki wani mataki a lokacin da take takaddama da Amurka. ƴan jam'iyyar Democrat da Majalisar Wakilai ta Amurka sun tashi daga taron sirri na basu cikakken bayani dangane da shishigin Rasha a zaben na Amurka da aka yi jiya Juma'a, suna fusace tare da bayyana damuwa kan shugabancin hukumar FBI a duk tsawon rikicin. Suna tambayan yadda za a yi majalisa ta samu ci gaba kan wannan batu. Dan majalisa Hank Johnson mai wakiltar jihar Georgia ya ce kwarin gwiwar da yake da ita kan shugabancin daraktan FBI ganin irin matsaloli da ke tafiya gaba ta jijjiga shi ko kuma ta jijjiga. Dan majalisar ya furta haka ne bayan da daraktan hukumomin leƙen asirin Amurka James Clapper da kuma daraktan hukumar FBI James Comey suka basu bayanai kan wannan batu a asirce. komai dai yana fuskantar zargi daga ƴan Democrat waɗanda galibi suka dauka cewa wasiƙar da shi komin ya rubuta cikin wajajen ƙarshen watan Oktoba ita ce sanadiyar faduwar Hillary Clinton a zaben Amurka da aka yi. Jami'an Amurka suna jinjina dannawar da sojojin Iraki suka yi a baya-bayan nan zuwa cikin birnin Mosul, mataki da ya tabbatar da rahotanni da suke cewa sojojin Iraki sun kama wani muhimmin ginin gwamnati daga hannun mayakan ISIS. Wani babban jami'i a ma'aikatar tsaron Amurka ya faɗa jiya Juma'a cewa sojojin Iraki sun kwace helikwatar lardin Ninave daga hannun ƴan bindigar har ma sun makara tutar Iraki akan wannan gini. Wannan nasara ce ta fuskoki daban-daban, inji mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Elisa Slotkin. Hakanan a jiya Juma'a rahotanni daga yankin sun nuna cewa sojojin na Iraki sun kutsa cikin jami'ar Mosul suka kama wata unguwa da ke arewa maso gabashi. Shaidun gani da ido suka ce ISIS da ta dage ana fafata da ita, an gwabza kazabin fada a wasu sassa. Duk da haka ma'aikatar tsaron Amurka tana gargadin cewa a yi taka tsantsan. Tana cewa har yanzu dai da sauran rina aka ba fada da ake da ita kungiyar ISIS. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A kasar Ivory Coast, sojoji da suka yi bore na kwanaki biyu cikin makon jiya domin matsin lamba kan gwamnati ya kara musu albashi sun cimma yarjejeniya da gwamnati jiya Juma'a domin magance rikicin, kamar yadda wakilai daga duka sassan biyu suka yi bayani. Jin tashin bindigogi a sansanin soja da ke birnin Abidjan ya raza mazauna birnin suna zaton sojojin za su ci gaba da boren ne, amma cikin dare jiya rahotanni suka ce an cimma daidaito a Bok, birni na biyu a girma a kasar, inda kuma nan ne boren ya samo asali. Sojojin suna neman a biya kowannensu dala 20,000, amma Sajin Mamadu Kone wanda ya wakilci masu boren ya ga kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa gwamnati za ta biya su sefa miliyan 5 ranar Litinin, saura kuma a riƙa ba su kaso-kaso kan albashinsu. Sakamakon boren ne shugaba Alassane Ouattara na ƙasar ya sallami babban hafsan hafsoshin ƙasar Ivory Coast da Inspector General na ƴan sanda da kuma Commander Rundunar Gendarmerie a makon jiya. Majalisun dokokin Amurka sun amince da matakin farko na wargaza ko rusa dokar kiwon lafiya wacce ta kasance gagaruman nasarar da shugaba Obama ya samu a tsawon mulkinsa. A majalisar wakilai ƴan jam'iyyar Republican sun kada ƙuri'a kan ƙudurin kasafin kuɗi da ya umarci kwamitoci su tsara doka wacce za ta rusa shirin kiwon lafiyan nan da 27 ga wannan wata. A ranar Alhamis, majalisar dattijai ta amince da wannan ƙuduri kan dokar kiwon lafiyan da aka fi sani da inkiyarta ta wato Obamacare. Wannan hanyar ce mafita ga ƴan Republican a majalisar dattijai saboda ana buƙatar ƙuri'u 60 domin hana a yi wa ƙudurin dungu ganin sanatoci ƴan Republican 52 ne a majalisar. A cikin ƴan shekaru da suka wuce dai majalisar wakilai ta kada ƙuri'a fiye da sau 60 da zimmar wargaza dokar, amma sun san cewa haka su ba za ta cimma idon ruwa ba domin shugaba Obama ba zai amince ya saka hannu kan wannan doka ba. Amma shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi yakin neman zaɓe bisa alkawarin zai rusa dokar a maita da wata, amma ƴan jam'iyyar Republican a majalisun duka har yanzu ba su gabatar da dokar da za ta maye gurbin Obama kayan ba.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Abari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shi kan kawo da rabon wani.
Come
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a wannan safiya ta Asabar. Da fatan tashi lafiya.
To barkamu da warhaka mutane, duk da yake muryar da yau da mura Malam Iro.
Na ji alama da mura ko sanyin nan ne.
Allah haddashi.
Na san yau Asabar din ana ce wata kankara.
Ai sai a hankali. Eh ai maganan ma abin da yafi ban tsoro garin kun saba ganin ta da yawa shekara da shekaru wai tana zama mutane saboda tana daskarewa
garin dusassuna ba a saboda sanyin nan fa
a koda ta wurin tattakawa dai dai ai kaga
sai dai ka san wata kila da zaka iya ka shige ta amma ko kai wane ne wannan sanyin
sai ta ratsa mutum gaskiya
sai ta ratsa ka kuma in baka dauki mataki na kare kanka ba wannan sanyi ne da cikin mintoci kalilan zai kashe mutum
wallahi gaskiya ne sai da su ta faru nuwa mallam
to ga dimbin gaisuwar fila bare ya huce zuwa ga masu sauraron mu chairman Zaidu Bala Kofa Sabuwar Birnin Kebbi shugaban kungiyar murya talakata sa a Najeriya muna mika sakon te murna ga yala Alhaji Sani Dododo Birnin Kebbi game da auren ɗiyarsu wato Hajiya Zubaida wanda ake yau tare da Bilaminu Alabi da misalin karfe 2:30 na rana a kofar gidan su mai girma gwamnatin jihar Kebbi Senator Atiku Bagudo dake kofar Kola a birnin Kebbi kenan da fatan Allah ya sanya alheri ga dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Isuhu Dila Paki da iyalansa da fatan kuna nan lafiya sai gaisuwar Abba Sa'ad Mahuta da Usaina Lawal dan mai mai kankara jihar Katsina sai kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga Salihu Isa Fana wanda yace a yau din nan ne ake daura auren sa tare da wato amaryarsa Lauratu Adamu Allah ubangiji ya sanya alheri
amin amin
muna mika dan bangai suwa zuwa ga Muhammad Ahmad Usman Tungar Makeri tare da Alhaji Liman Saidu Sawade Bena na Ibrahim B mai samari Bena a jihar Kebbi Najeriya da fatan kuna nan lafiya haka kuma ba da mance da mai sauraron ba Salifu Zakari wanda ya rubuto da faransanci ne amma dai ina ganin dai a gidan rumji ne a maradi jamhuriyar Niger da fatan kana da lafiya
kaga da Halima nan da yanzu tayi watsa-watsa da wannan faransancin
kware da gaske kuwa muna mika dan bangai suwa zuwa ga ƴan majalisar dandalin VOA Aliyu Hassan S Noma Gusau da Anas Hoja Birnin Kebbi sai Sani Muhammad Chinongwa Karofin Madaki a Bauchi Yakubu tare da barista Isaku Barau a jihar Niger sai kuma barista Dalami Alhaji Shishi wanda yake kasar Australia yanzu sai shugabar mata Hajiya Gambo Maman Gusau tare da shugaban majalisar a bari huce na Facebook Ismail Bima mai gombawa sai kuma wato Sanin Shaga a Katsina tare da Yusuf Dingari sai kuma mai sauraron mu Nuhu Muhammad da Muawiya Zurmi sai Hafiz Balaraba go sau tare da Mansur Almo sai mu da Sir Sani birnin Kebbi tare da Alhaji Umar Gidado Gumi sai Habib Central Market da Muhammad dan Dattijo sai Awal Ibrahim da Shatani Awal tare da dan Tureta sai Abdul Samad Kabiru Musa da Aliyu Umar Kwalli sai Abubakar Kalajanga Jalango da Madassir Binanci da Malam Malam mai zaunan hula gololo sai Dr Nasir mai magani na birnin Kebbi da Hajiya Binta Kaura tare da Adamu Tahiru dan Agaji sai Balarabe Yusuf Babale Gajida da Shehu Suleiman sai kuma wato Awal Muhammad dan Larabawa da Activist M Lawal sai Sade Saidu Daura da dan Buran na Maradin Ahmed Hassan sai Awal Kangiwa da Ubaidullah Yahaya Kaura da Yahuza Sahabi dan Dede tare da Baffa Haruna Bajoga sai Anas Saminu Jayan dukkan ku da fatan kuna nan lafiya.
To ma Adalla yanzu kuma sai in ce ni tawa zan fara ne da sakon mika murna kamar yadda wancan sakona kai faru. Muna taya yalan marigayi alkali Bawa da na marigayi Muntari Bello Dambam auren ƴaƴansu Muhammad Tukurbawa da amaryarsa Jamila Muktari Bello da aka daura jiya a unguwar Sabon Layi dake cikin garin Fataskun a jihar Yobe Najeriya. Allah ya ba da zaman lafiya. Amin. To sai kuma sakon fatan alkhairi zuwa ga Muhammad Salisu da Ali Musa dukansu masu sauraron shirin a bari ya huce ne da Muhammad Ashir sai kuma Alhaji Hassan da kuma Harisu Yusuf. Haka kuma zamu mika sakon fatan alkhairi ga Bello da Awa da kuma Ashiru Adamu Ababakar a jamhuriyar Niger. Haka sakon gaisuwa da muka samu shi kuma na fatan alheri ne daga Yahaya Sabo dan tata da Ahmad Tijjani Sa'ad da kuma Abba Ajao APC wanda suka ce suna mika sako ga Abari ya huce domin yanda suka ce yana nishadantar da su. To akwai kuma Muktar Sani Kankiya da kuma Haruna Iliyasu haka kuma Ruben Adamu Baji shi kuma ya ce shi ma yana mika sakon gaisuwar Abari ya huce ce musamman zuwa ga yan san sunan ne ya ce zuwa ga mai kafan karo. To sai Abubakar Muhammad da kuma wanda ake kira Adoli sai daga kusan in ce karshe Sani Marafa Ibrahim Jabo Sagir Yahaya Yana da kuma Musa Ibrahim Ibrahim sai Awal Musa da Sabi Labo Kamba. To wa'anda suke hannuna kenan a daidai wannan lokaci
malamu.
I'm
Usman.
Na kike zabuloyen nan.
Na san wato akwai Honorable Ibrahim Makama mai sautsuwan dan majalisar wakilan tarayya mai wakiltar mai Sauda Dambam. A jihar Bauchi. Na san dai inda yake in yaji wannan in yaji wannan waka wato dariya yana ce yana ta dariya zai ce da gangan dasa.
Eh to. Kasan akwai wani bawon Allah wanda na ya addabe ka ya addabe ni na addabe ka wanda yace yana son wata waka da ake cewa wai ko almajira
almajira
almajira Allah shi ya zo almajira Allah ke ga ai nace kai malam Murtala babu Habu muke ce mai wannan ba haka ake cewa bari tambaye Ibrahim shi ya san yanda to sai da na aika mai na samu kwanci hankali shi ma cikin ɗan sa Hausa
wannan ya samu waka rai
eh ni na zata albadari ake cewa
eh haka kasan ni ma wani abun mamaki wato farko da naji wannan wakar ni ma na dauka cewa almajiri suke fada wallahi daga sai daga baya tukuna wannan na fara jin waka abin da na dauka kenan cewa almajiri ake yi
wannan shi almajiri ko menene ne ce to
wato kasa ainihin sunan wakan suna hada kalmomi ne waɗanda ana fadan su iri daya ainihin sunan wakar a jike da yake rubuce da larabci a jikin abin din Lailatul Qadr sike fada yawa amma suna amfani da wannan kalma ta qadar suna amfani da kalma ta badr suna amfani da kalma ta sabr
so kika ce albadr sai kika ce albadr
al-lailata sai su ce al-qadr sai kuma zo su ce albadr
al-albadr dace to ban san to kai me yasa kake son wannan waƙoƙi ne kai ma kai ya kamata a tambaye kana son su wallahi kuma suna kwantar da hankali
ne to mai sauraro wanda yake son waƙannan da ya san dalilin da yasa yake son su
yake so haka ne
ko ba haka ba wato ka san jiya ne naje so kana nan lokacin Naziru yana bada wani labari mai wasa da kura
ai Naziru yace wanda Allah a karbe ta
wato dan sanda mai wasa da kura bari yin bayani wa masu sauraron mu wato abin da yaban dariya game da wannan labari kada mai wasa da kura gardi an zo ka fito zaka tafi wasa da kura sai aka fara ruwa saboda haka nan jikin banki sai je sai makale ko kuma su Naziru kuma kun je kun fake
an dawo makaranta
an dawo daga makaranta kun je kun fake anan to kai kuma dan sanda a tsallaken hanya sai ka hango gardi
da kura
yana tsaya jikin bakin kofan banki to zai zo ya latsa shi
ka san da yake ana cewa ana hana su shigowa da kura
gari kware da gaske shi daga zuwan sa dan sanda sai ya wauta sai ya cafe igiya
Me muku ya tafi gardi
sai camke igiyar da ake rike da kura da ita kai kuma gardi kana ganin dan sanda ya cafe ba ka so dan sanda ya kama saboda ya fi tsoro abin nan suka sai ya sheka da gudu
dan sanda ba kai ya rike
sai aka matsa sanda rike da kura
ai yanda Nazir da yake gwada
yake gwada dan sanda yake rawa
dan Allah ku jira shi ya karbi kura
su kuma jama'a da ke wurin kowa sai darewa ake
kawai
ana gari saboda an san dan sanda dai zai sake kura ba zai rike
ka san mutumin daga da Nazir da yake dan bulari ne wai sai suka tsallaka gefen titi suna hangen me suna hangen mutane kuma sun taru ana tafi ana yau zaka ci kazan ka
to amma ya ci sa'a dai abin nan
akwai shawukan gardi
akwai kuma kuran da akwai takunkumi
ko saukin ta kenan sai dai ta ya kushe shi in ma mutum shi zati
wallahi wato abin da ya bani
ina ga sai wani ko zan baka labarin nan baka labarin tambari
kasan akwai wani abin nan akwai wani labari da muka taba bayarwa a filin nan na wani wanda shi ma ya faru ne da gaske shi ma ɗan sanda ne wanda suka zo suka tare nyamuri da yake akwai sakan 30 maka a gurguje wato ɗan sanda ne mun taba bada labarin nan masu sauraro sun san labarin waɗanda suka ji nyamuri ne wani ya rasu sai aka ce masa akwati wanda za a je a binne shi da shi to ana bukata da gaggawa to da yaje sai ya dauko a cikin mota zai je kai musu saboda ana bukata da gaggawa yana tafiya sai motarsa ta lalace yayi mota ta kitashi kuma ya riga ya musu alkawari saboda haka sai ya dauko akwatin gawa nan sai ya dora kansa su kuma ɗan sanda guda biyu suka ganshi suna neman za su latsa shi cewa ya dauko akwati sai suka kira shi kai zo nan ina ina kake tsammani za ka je ina ka mutu ina za ka je sai ce to shi dai sai abun nan ka san ibo da saurin tunani
shafshaf
ke eh shafshaf kawai sai tuno sai ce wallahi ce shi dai da dai an binne shi a wancan makamar da ce to amma wurin bai masa dadi ba yanzu ya tono kansa ne zai koma wancan makamar da
kansa makamar ta
ka bi yaro baki
wai wai kafa bai rinci ban baki ba
ka bi yaro baki yan sannan sun riga sun fata daga wurin
sai wani ji komai da zan kwaka labarin tambari da gidansa da makamar ta idan ta kafa don
to ba su rawo za mu da sai wa ku gobe da Allah ban ji yaro da da fara amma da din
Ahmad Kamara
Ibrahim Alfahmir ke ce a huta lafiya
madalla kafin mu kai karshen shirin namu ne yanzu ga labaran duniya amma a takeice
hukumomin agaji na majalisar dinkin duniya suna gargadin cewa dubban yan gudun hijira da bakin haure ko yanci rani waɗanda suke girka da kasashe da ke yankin Balkans waɗanda suka gudo daga kasashen Syria da Iraki da Afghanistan da yankin Afirka da ma wasu wurare daban-daban suna fuskantar kasadar mutuwa sakamakon matsanancin sanyi da talilliɓe Turai. Rahotanni suna nuni da cewa mai baiwa shugaban Amurka mai jiran gado shawara ta fuskar tsaro Michael Flynn ya tattauna ta wayar tarho sau da dama da jakadar Rasha a Amurka ranar 29 ga watan Disamba a ranar da shugaban Amurka Barack Obama ya kori jakadar Rasha 35 ya za a kasar takunkumi a zaman martanin Amurka na kokarin da hukumomin Rasha a Moscow suka yi na yin shishige a zaben shugaban Amurka. Yan jam'iyyar Democrat Majalisar Wakilai ta Amurka sun tashi daga taron sirri na ba su cikakken bayani dangane da shishigin Rasha a zaben na Amurka da aka yi Juma'a suna fusace tare da bayyana damuwa kan shugabancin hukumar FBI a duk tsawon rikicin suna tambayin yadda za a yi a majalisa ta samu ci gaba kan wannan batu. Hakanan kuma mun kawo muku rahotannin cewa Amurka ta jinjinawa dannawar da sojojin Iraki suka yi a baya-bayan nan zuwa cikin birnin Mosul, mataki da ya tabbatar da rahotanni da suke cewa sojojin Iraki sun kama wani muhimmin ginin gwamnati daga hannun mayakan ISIS. A Ivory Coast, sojojin kasar da suka yi bore na kwanaki biyu cikin makon jiya domin matsin lamba akan gwamnati ya kara musu albashi sun cimma yarjejeniya da gwamnati jiya Juma'a domin magance rikicin kamar yadda wakilai daga duka sassan biyu suka yi bayani. Majalisun dokokin Amurka kuma sun amince da matakin farko na wargaza ko rusa dokar kiwon lafiya wacce ta kasance gagarumar nasarar da shugaban Amurka mai barin gado Obama ya samu a tsawon mulkinsa. Majalisar wakilai yan jam'iyyar Republicans sun kada kuri'a kan kudirin kasafin kuɗi da ya umarci kwamitoci su tsara doka wacce za ta rusa shirin kiwon lafiyar nan da 27 ga wannan wata. A ranar Alhamis, majalisar dattijai ta amince da wannan kuduri kan dokar kiwon lafiyar da aka fi saninta da inkiyarta na Obamacare.
To madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah, inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa'amir zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.